الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة ليلة رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو da 441. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa daga wancan shekara ko waccar shekara ta 440 daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya tsawaita rayuwar mu har mun zo ga wani Ramadan, wani wata na Ramadan na shekarar 441, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar da yawa daga cikin bayinsa a wannan tsakani, amma mu Allah ya bar mu a raye. Dukkan waɗanda ajalinsu ya zo ga ƙarshe, iya abun da Allah ya kaddara musu na rayuwa, wasu sun yi shekaru da yawa a duniya, wasu taƙaitattun shekaru, wasu ma kwanaki suka yi, amma dai Allah ya karɓi rayuwarsu, sun kuma koma gare shi. Mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama har muka kawo ga wannan lokaci. Ya tabbata cikin ma'anan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wadda ya samu garabasa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, ko yana daga cikin garabasa, mutum a bashi tsawon rai da kuma aikin alkhairi, wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa na alkhairi ya zama mai yawa, to wannan ya ci riba duniya da lahira. Saboda gwargwadon yawan rayuwar, gwargwadon yawan alkhairin, yana gina duniya, yana gina lahira. Wannan taimakon Allah ne, kuma dacewa daga Allah. Muna fata Allah ya samu dace. Bayan haka, wannan wata na Ramadan a wannan shekara ya zo da yanayi mai matukar wahala, kuma yanayi mai matukar tada hankali, kuma yanayi mai matukar wato rikita lissafin dan adam, yanayi wanda yake bukatar tsananin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da yawaita tuba da istighfari, tare da neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala daga gurinsa da kuma tausayinsa, domin ya lullube mu, ya kawar mana halin da muke ciki. Lura da haka, ya zamanto hatta karatuttuka da malamai za su gabatar, da kuma mu almajirai, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za mu yi ko muke yi, ya zamanto za a yi shi ne cikin takaitaccen yanayi, kuma takaitaccen lokaci, da kuma yinsa ba tare da jama'a suna nan ba, sai dai kawai don buƙatar kai shiga wato kafafen yaɗa labarai, don wataƙila Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, kuma mai amfani ga duk wanda Allah subhanahu wataala ya nufe su da saurara ko gani. Yanayi ya zo kamar yadda mu Allah subhanahu wataala ya mana kariya tun a lokutan da suka gabata a ƙasan nan. Allah subhanahu wataala bai jarrabe mu da annobar da ta addabi jama'a da yawa a ƙasashe daban-daban, musamman yankunan ƙasashe waɗanda a kullun ƙaruwa ake da kuma yawan rasuwa, wadda har abun yana ba da tashin hankali. Mu Allah subhanahu wataala ya taƙaita mana a faɗin ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Daga baya aka so mu samu cewa akwai waɗanda ake samun kamuwarsu a jihohi da dama a ita wannan ƙasa tamu. Ana nan har aka zo ga mu ma a yanzu a jihar mu ta Gombe, an ba da sanarwar cewa an samu waɗanda aka samu su ma da kamuwa da wannan annoba. To wannan al'amari akwai tashin hankali, ma'ana maimakon ya taƙaita a iyacin, duk da Allah subhanahu wataala ya ba da ikon yin addu'o'i tun kafin yanzu, amma Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutane abun har ya iso ganin. Don haka duk abun da da muka ce, kamar misali muka ce mu za mu yi karatu ne ba online ba jiki da jiki, to a lokacin da babu wancan ciwo a cikin faɗin jihar mu. Don haka a yanzu tun da an tabbatar cewa har ya shigo gari, to dukkan wani matakai kuma da ya zama wajibi a kanmu na ƙara kula da shi, to ya zama wajibi mu bi su. A lokacin da babu, alhamdulillah, a lokacin da kuma Allah ya jarrabe mu, dama ba mu fi ƙarfin Allah ya jarrabe mu ba, don haka Allah ya jarrabe mu an samu waɗanda suka samu wannan yanayi, to kuma dole yanayinmu ya canja daga abun da da ba ma yi mu zamanto mun dawo muna yi. Don haka ya zamanto dole mu zamanto a taƙaice, sannan kuma bisa dukkan ɗaukan mataki da ya dace ya kuma kamata a yi a lokacin da ake cikin wannan yanayi. Muna addu'an Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan lamari. Allah subhanahu wataala ya yi mana waɗanda suka kamu da wannan rashin lafiya a wannan gari namu ko wannan jiha tamu, Allah ya ba su lafiya. Hakanan da dukkan wanda suka kamu da wannan ciwo a duk faɗin duniya, wannan faɗin ƙasa tamu da faɗin duniya gaba ɗaya, Allah subhanahu wataala ya yi musu. Mu kuma Allah ya mana kariya ya kuma kare mu, Allah kuma ya ɗauke wannan bala'i da ma dukkan sauran bala'i manya-manya da muke rayuwa a cikinsu, Allah subhanahu wataala ya mana kariya da su, kuma Allah ya ɗauke mana su. Lura da cewa mun shigo wata Ramadan, kuma sannan karatu tuka yawanci da muka saba yi a kowace shekara, mukan ci gaba ne da karatu a irin ɗori akan karatu tukan da aka saba yi. To amma wannan yanayi ya sa wannan al'amari ba zai samu ba, saboda in muka ce mu ɗora a karatu tukan da muka saba yi, to bayan Allah ƴan uwanmu da muka saba karatu ɗin da su a koda yaushe, to su za su tsallake ko za su samu giɓi da yawa. Haka lura da wannan shi Al-Qur'ani har yanzu ni dai a iya fahimtata da kuma yadda nake jin malamai suke karantar da mu a kullum, har yanzu ba mu isa mu yi tinƙaho cewa akwai wata aya a Al-Qur'ani da muka gama da ita ba. Daka shi yasa a kullun in za a maimaita aya guda a ƙara fahimtanta, a yi aiki da ita, wani ba laifi ba ne. Daka shi yasa za mu rinka zaɓen wasu ayoyi da suka yi munasaba da a ganin mu iya rayuwar da muke ciki, don mu rinka gwargwadon binsu muna ganinsu, ko kuma wasu surori. Wataƙila za mu iya sa wata sura a gaba mu ɗauke ta mu karanta ayoyinta, saboda yanayin da gafala da mu muke ciki bani adam a yau, musamman mu musulmai, mun riga mun gafala, mun riga mun shiga cikin imuwa, mun riga mun shiga cikin rafkanuwa, mun riga mun shiga cikin wani irin yanayi na ban tsoro ta ko ta wani bangare, wato mun ja baya, mun samar da wato rashin alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala, alaka mai karfi, ko kuma in ce alakar mu ta yi rauni sosai a bangarori da yawa wato tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala. To lura da wannan, babu abun da ya zama wajibi a kanmu illa mu koma mu kyautata alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala, don wataƙila mu samu rahmar Allah. Hatta waɗannan annoba da suke gudana, za mu wulga da wasu ayoyi insha Allah ta'ala, muna rayu mu ga me yasa ma Allah yake aiko annoba. Ya bayyana a Qur'ani, ya bayyana dalilin aiko annoba, ya bayyana abun da yake so bayinsa su yi idan ya aiko annoba ko ya jarrabe su. Amma kuma ya jarrabi mutanen farko kafin mu, ba yanzu ne aka fara ba. To amma duka me muke ciki mu da aka saukarwa wannan littafi, aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam don karantar da mu, Allah ya mana taufiki muka zama al'umman alqur'ani, to me muke gudanarwa? To wannan wajibi ne lallai a mu rinka lura da su, da kuma irin ayoyi waɗanda suke karantar da al'umma irin wannan. Akwai ayoyi da yawa da surori waɗanda Allah ya saukar da su a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke karantar da mutane aqida ta tauhidi da kuma mu'amala, mu'amala tsakanin mutum da Allah, mu'amala tsakanin mutum da wani mutum dan uwansa, mu'amala tsakanin mutum da duk wanda yake da haƙoƙi a kansa ko yake da haƙoƙi a gurinsa. Babu irin karantar wanda Allah bai mana ba. To waɗannan wataƙila za mu zaɓi wasu surori, a taƙaitattun surori ko gajerun surori waɗanda suke ɗauke da ayoyi taƙaitattu amma kuma suke da karantar wanda har tashin alƙiyama, in dai mutane ba su yi aiki da su ba, to fa mutane ba za su samu nitsuwa da kwanciyar hankali ba. In ko mutane suka aiki da su, in Allah da duk matsalolin nan za su warware. Don haka matsala da muke ciki a yau, yanzu misali idan ka duba wasu ƙasashe da bala'in da ake ciki na wannan annoba, za ka ga wasu ƙasashen tuntunin suka rufe ƙasashen gaba ɗaya, rufewa ba wanda ake gani a waje, amma ciwon ƙaruwa yake. A shikenan ba la malja wa la manja min Allah illa ilayhi, ya ba wanda yake ɗauke wannan ciwon, babu dabara, babu tsumi, babu yadda za a yi illa yadda Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutane, sai in shi ne kuma ya ɗauke. To kuma ɗaukewan zai biyo baya ne gwargwadon yawan komawan mu ga Allah, da yawan tuban mu, da yawan istighfari, da kuma gyara aiki gwargwado. Amma duk lokacin da muka ɗauka wai ko dabaran mu ne za ta fidda mu, wallahi ƙarya ne. La haula wala quwwata illa billah, babu wata dabara, babu wani ƙarfi, sai dai kawai a koma ga Allah. Wannan shine yanayin da ake ciki. Amma in ba haka ba, dukkan manyan ƙasashe masu darajar duniya da arziki na duniya sun kulle dukkan jama'a su a gida, kuma sun ɗau dukkan wani mataki, amma dai ciwon ƙaruwa yake, mutuwar kuma ƙaruwa take. To ashe kenan maganar zama a gida da sauransu, duk wannan wani mataki ne kawai da aka ɗauka, amma ba shi ne zai kawar da ciwo ba, illa kawai a koma ga Allah. In Allah ya ga dama sai ya ɗauke abun yadda ya zo da shi lokaci guda, haka kuma in ya ga dama lokaci guda zai ɗauke shi, ba abun da ya gagari Allah. Amma mu fahimci Allah, kuma Allah yana son mu sama da yadda muke son kanmu. Yadda kake gudu ka buya kar matsala ta same ka, tuntunin Allah ya tana dama kariyar da tun kana cikin cikin mahaifiya, ba wanda ya sai maka wannan kariyar sai shi. Don inda bai ga dama ba, ba yadda za a haife ka. Kowa ya kamata ya tina zamansa a cikin mahaifiyarsa, zai ga cewa in ba wata hikima ta Allah subhanahu wataala ba yadda za a haife shi har ma ya rayu. Amma Allah ya ba mutum dukkan kariya da dukkan hanyoyi na rayuwa don mutum ya rayu lafiya, kuma ya rayu lafiya sannan kuma ya fito duniya da ikon Allah subhanahu wataala har ya kai matakin da ya kai. Dogon da mutum yake jinjiri, in ba kulawar Allah subhanahu wataala ba, ba yadda isa mutum ya rayu. Allah subhanahu wataala shi ya jefa wata kauna da yafiya ga komai, ita yadda iyaye suna iya sacrificing komai na rayuwar su don kai jinjiri ka rayu. Me yasa? Saboda Allah ya jefa musu kaunar ka a cikin zuciyar su, haka suke kula da kai. To ashe kenan da Allah bai yi wannan ba, da an samu matsala, ashe Allah subhanahu wataala kai turan da aka samu cikin mutum, Allah ke tada mala'ika, aikin sa kawai kula da wannan mutum. Ran da aka samu ciki, tun mutum yana digon mani, mala'ika ake tayarwa don ya kula da shi. Kaga wanda aka ce kulawan mala'ika, babu wani sauran wanda zai kula da shi kuma a duniya wanda ya kai irin wannan kulawa. To saboda haka Allah subhanahu wataala yana son mu sama da yadda mutum yake tunani, da sama da yadda duk wani mai dabara zai yi dabara wai don kar wani dan adam ya rasu, ko kar wani dan adam ya samu illa. Duk wata dabara da zamu yi, Allah subhanahu wataala ya mana killacewa ta musamman, kuma yana ba mu kariya ta musamman ta inda ba mu tsammani. Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗi cikin Al-Qur'ani, qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun. Allah ce qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman, ka tambaye su waye ne yake ba ku kula ta musamman dare da rana, in ba Allah ba sai an bace sunansa Ar-Rahman. Saboda rahmaniya irin tasa, kana bacci ma yana kula da kai, kana cikin dare yana kula da kai, ajeji kake yana kula da kai. Ka duba direba, ajeji yana tafiya da mota, wai sai kula da shi in ba Allah ba? Akan wuta yana taka mota yana gudu, Allah bai kawo masa bacci ba a lokacin da kowa yake bacci, a lokacin da kowa yake nitsi a gidansa, amma shi yana tafiya. Amma Allah ya kare shi daga da shi da fasinjojin sa, wani ya dauko dabbobi, wani ya dauko komai, amma sai Allah ya kare shi har sai ya kai wannan dabbobin nisan duniya. Ka duba jirgin ruwa, a cikin ruwa in ba kulawar Allah ba, wa ise alafta jirgin ruwa kayan da tireloli za su diba, amma bai nitse a kasa ba, ka je fadan dutse kuma sai ya nitse a cikin ruwa. In ba kulawar Allah ba, wa zai wannan? To Allah yana kula da mu sama da yadda muke tsammani. Don haka da Allah subhanahu wataala mun bi shi sau da kafa, to da mun samu sauki a wannan gaba. Wallahi idan yau da za mu cocita niyya mu koma ga Allah iyakar komawa, ni abinda nake gani da ake cewa an rasa maganin wannan ciwon, wallahi in aka cocita niyya aka koma ga Allah, aka sha ruwan zamzam da izinin Allah, duk wanda suke ba su da lafiyan nan a shafa musu ruwan zamzam din da ba a sa shi a fridge ba, a ba su sha da izinin Allah za su samu sauki. Yes, I can say this, if at all people will now use the water of Zamzam, the Saudi Arabian government, I think if they can produce more and more liters of this water of Zamzam, and it will be taken to so many countries, if they can use Zamzam, Insha Allah Ta'ala, I know by God's grace, this will be the end of this kind of coronavirus. So it is very, very unfortunate for the Saudi Arabian government, but I cannot say I am fortunate. I can say it, but actually I know Allah subhanahu wa ta'ala sometimes bestowed his own mercy in whom he likes. So maybe Allah subhanahu wa ta'ala wants it to be somebody who now remind people. I can use this opportunity to remind our sheikhs, our scholars, our people, Saudi Arabian government, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam made mention that ma uzamzam lima shuribala, the best doctor on the earth, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, I think As-Sadiq al-Masduq has mentioned this. So if we can use this zamzam, look at how this coronavirus is always increasing the level of this pandemic in the Saudi Arabian country. Is something that is very, very unfortunate, but still is increasing. Still is increasing. Why is it increasing? Why do we have Zamzam there? The Zamzam is there in Saudi Arabia, but most of the people, even the Saudi Arabian government, has abandoned the use of Zamzam. So you now produce more and more Zamzam for those who are victims of this kind of COVID-19. Use Zamzam for them. Insha'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will bring the end of this kind of pandemic. Insha'Allah Ta'ala, I used to say it. Alladhi aqul ana udhakkiru nafsi وأذكر مشايخنا في مملكة العربية السعودية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي أخبر بأن ماء زمزم لما شرب له فلما نسينا وأنسينا أنسان الشيطان استخدام زمزم للمرضى الذي حلت لهم هذه المصيبة كورونا فيروس. إذن أنا أذكر مشايخنا وأذكر يعني ولاة الأمر في مملكة العربية السعودية وخاصة في بلاد الحرمين رعاها الله وحفظها الله سبحانه وتعالى أن يستخدموا زمزم ماء زمزم ويأتوا بماء زمزم إلى جميع البلدان. لو استخدم هذا الماء إن شاء الله تعالى يكون نهاية هذه المصيبة وهذا الطاعون في بعض البلدان. فأنا ذكرت بعد التذكير نفسي أذكر مشايخنا وأذكر جميع من يستمع إلينا إن شاء الله تعالى أنا أستخدم هذه الفرصة وأقول هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لعله توفيق من الله سبحانه وتعالى أنعم به علينا أن نقول مثل هذا ولعل الله سبحانه وتعالى يأتي بنهاية هذا. لكن كيف إذا رأينا أن جميع السعوديين كانوا في بيوتهم لا يخرجون من البيوت ولا يحضرون الصلوات ومع ذلك يزداد هذا المرض في بلاد السعودية يزداد حتى يعني كان يعني ما يزيد على 1000 يوميا. لماذا؟ وماء زمزم عندهم ماء زمزم عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ماء زمزم لما شرب له. إذن نستخدم هذا بإذن الله تعالى عسى الله أن يأتي بالشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نعوذ بك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. So this is just nothing but I remind my mashayikh, they are there in Saudi Arabia and even here in Nigeria we have our own mashayikh. I use the English and at the same time Arabic language because I think it is an international language which other people will now understand what I'm trying to send, the message that I'm trying to send. I think it can be easily understood inshallah ta'ala, and I think inshallah the action will be necessarily taken by those who are responsible for that inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. So Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mana dukkan alkhairi ya kuma tanada mana dukkan abun da ya dace wanda in dai mun bi Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan mun huta. Abinda muke cewa shine a bada ruwan zamzam ga wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wannan matsala. Amma ruwan zamzam din, the water of zamzam that I was talking about, but not the cold one, yes, just ordinary zamzam, yes, the more it has been bring or produced, it will be taken to the victims inshallah ta'ala. Let them drink this kind of water inshallah ta'ala. We'll see the consequences biiznillah ta'ala. So ina nufin ruwa wanda ba a sashi a fridge ya zama mai sanyi ba, ruwan zamzam insha Allah ta'ala in an yi amfani tunda an ce an kasa gano maganin, to maganin bi iznillahi ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin ruwan zamzam. Saboda yawan yadda karuwan ciwon yake yawa a kasashen duniya, a Saudi Arabia zaka ga sama da mutum 1000 yanzu kusan suke karuwa a kowace rana, to akwai tashin hankali. Haka nan wasu kasashe ko Amerika kanta karuwan ya wuce duk inda ake tsammani, da su Italy da sauran wasu kasashe wanda abun ya wuce misali. To ai amfani da ruwan zamzam insha Allah ta'ala, muna da cikakken imani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya, kuma babu wani likitan da zai iya wani bayani, domin shi wahayi Allah yake masa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Don haka nayi amfani da wannan dama, wataƙila Allah subhanahu wataala yayi nufin na faɗa ne, wataƙila ya zama amfani ga gare ni da bayin Allah gaba ɗaya. Allah yakan iya amfani da bayinsa ta inda ba a tsammani, wani yana can jeji, yana can ƙauye, yana can nesa, wataƙila sai ya addu'a duk duniya mu ji daɗi. ko ya bada shawari duk kasan nan a ji dadi soyayya kace yasa ba a rena bayin Allah Imam Sa'di rahimahullah yana cewa inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadihi fala tahqiranna ahadan min ibadillah Allah yakan boye jibin tayarsa da wani takarsa a cikin bayin sa to karka rena kowa daga cikin bayin Allah duk wanda ka gani ko mace ko namiji ko a kauye yake rayuwa ko a birni yake rayuwa karka rena shi wata kila akwai sirrin da Allah ya koye a jikin sa ko kuma Allah yana iya amfani da shi ya sanar da ku wani abu ko kuma ya amfani da shi ya ba ku wata dama da in ba Allah ya amfani da shi din ba za ku iya ganowa ba saboda haka muna dauka cewa da dukkan tawabu'u da kasantar da kai cewa wata kila Allah subhanahu wataala ya ga daman haka ya kuma fadi haka ya kuma ba mu daman a faɗa su domin ni ban ji wani ya faɗi wani abu game da Zamzam tun da wannan annoba ta fara ba ko a Saudi Arabia ko a wasu ƙasashe ni dai ban ji wani ya faɗa duk da cewa ni ba safai nake bibiyar labarai ba amma in ma wani ya riga ya faɗa muna ƙara tunatarwa a kuma yi shi yadda ya kamata in kuma ba wanda ya faɗa Allah subhanahu wataala ya kaddara an faɗa a yanzu wataƙila ya zamanto abu mai amfani dama wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Donka insha Allah ta'ala ayi amfani da ruwan Zamzam a bada shi ga bayin Allah waɗanda suka kamu da wannan musiba da izinin Allah kuma su shafa a jikin su ruwan Zamzam in Allah ya yarda Allah zai ba su sauki muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana kariya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu wallahu ta'ala alam insha Allah a yanzu ayoyin da zamu duba su ne ayoyin da suke da alaka da azumin watan Ramadan waɗanda suke cikin suratul baqara ba za mu ci gaba da karatuttuka kamar yadda aka saba mu dora inda muka tsaya bara ko mu dora inda muka tsaya muke karatu a wannan guri a lura da shawarin bayin Allah da suka ba mu shawari cewa me zai hana kawai a rinka zabo wasu abunan to wannan shawari nasu yayi daidai kuma insha Allah ta'ala hakan za mu yi amfani da shi har Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wannan bala'i har kuma lokacin da za a samu mafita don haka ganin cewa mun shigo Ramadan har yanzu akwai bukatar tunatarwa game da shi kansa azumi da hukuncen sa don haka zamu karanta ayoyin suratul baqara aya ta 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبتمك أن ربتمك an farlanta muku ma'ana an farlanta akan ku yin azumi kama kutiba 'alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta aka wajabta ga waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun hakan ka iya daukan ku zuwa ga wato ku zamanto kun kai martaba ta takawa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana bayani ne akan wato shi kansa wata Ramadan ko kuma azumtan wata Ramadan akan haƙiƙanin azumin wata Ramadan, Allah subhanahu wata'ala yake magana, wato yake maganar wannan aya. Ma'ana me yasa madda azumin wata Ramadan wata guda a cikin wata 12 da ake da su a shekara, sai Allah yayi umarni cewa a azumci wata Ramadan? Idan ka lura da wata Ramadan, zaka ga ana shagaltuwa da nau'o'i na ibada daban-daban. Sannan in ka lura da watan, zaka ga bayanai sun zo a hadisai daban-daban ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi falaloli da yawa a kowace rana na wata Ramadan, da kowane lokaci ko kowace sa'a ta wata Ramadan, da kowane yammaci na wata Ramadan, da kowace safiya na wata Ramadan. Zaka ga yawanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan yan tabayi daga wuta zuwa aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wato samar da gafara ga bayi da yawa, nau'o'i daban-daban, gurare daban-daban. Sannan zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kana ajwadan nas, mutum ne wanda yafi kowa ba da kyauta, amma wa kana ajwada ma ya kunu fi Ramadan, mafi yawan kyautansa yakan ƙara yawaita yawan kyauta a cikin wata Ramadan. Haina yalqahu Jibril. To me yasa wannan wata ya zama daban wajen alkhairi da kuma ninnin kalada da kuma samun yantuwa daga wuta zuwa aljanna? In ban da ranar Arafa, to babu wata rana in dai ta ini ne, ba maganan dare ba, in dai a ini ne, in ban da ranar Arafa, to babu wata rana a duniya wacce ake samun yanta bayi daga wuta zuwa aljanna irin inin kwanakin Ramadan. Tun daga yau ɗaya ga wata Ramadan har ranar da wata Ramadan zai ƙare, to duka kwanaki ne muhimmai a rayuwar ɗan adam. To shi yasa a nan sai Allah subhanahu wata'ala ce, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. In ka lura dukkan nau'o'in ibada da ake a cikin wata Ramadan yawanci ba safai kai tsaye Allah ya ambace su a cikin wannan ayoyin ba, amma zaka ga yawancin su sun zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka misali qiyamul layl, man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadan, wanda ya qiyamul ramadan, mutum yayi sallah da daddare a matsayin qiyamul layl a dararen ramadan gaba daya, to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ka duba, idan misali ciyarwa ne, wanda ya ciyar da mutum mai azumi guda daya, yana da ladan azumin sai kuma yana da ladan azumin wannan bawan Allah ba tare da an taba ladan azumin wancan gare shi ba, duk wannan wasu falalolin ne wanda zaka gansu a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma a nan a cikin alqur'ani, babban abun da Allah subhanahu wata'ala ya fi magana a kai ko ya ambata kai tsaye kawai shine azumin. Ba ambata cewa idan Allah ce ya ayyuhallazina amanu, sai ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, har zuwa karshen abubuwan da ya fada. To anan Allah subhanahu wata'ala shi maganan azumi yayi da farko, saboda muhimmin ibada a cikin wata Ramadan, muhimmiyar ibada ita ce ibadar azumi. Sannan muhimmin abunda ake bukata a gurin duk wani mumini shine ya zama mai azumi a wata Ramadan, sai wanda uzuri ya hana shi azumi. Akwai waɗanda suke da uzurori daban-daban wanda zamu gani a cikin waɗannan ayoyi insha Allahu ta'ala. Wannan bayani na azumi, sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu, idan ka duba ayan sai aka bude ta da sifa ta imani wa waɗanda Allah yake magana da su. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, sai ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sai ce kuma la'allakum tattaqun. Farkon imani a farkon ayan sifa ta imani, ƙarshen ayan sifa ta taqwa. Abunda ake nufi shine wata Ramadan da azumtan wata Ramadan yakan daga martabar mutum tun daga sifa ta imani har ya kai shi sifa ta takawa wana mutum zai zama mu'minun taqiyun in ya azumci wata Ramadan irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar bisa tsarin alqur'ani to mutum zai zama mu'minun taqiyun ma'ana ya sifantu da sifa ta imani kuma har ma ya kai martabar taqwa ya kai martabar taqwa saboda Allah subhanahu wata'ala ya shimfuda watan ne kamar misali wani fili ne na training wato ma'ana yanzu za a yi wani atasaya ne wato za a yi wani atasaya wanda ma'ana za a yi wani wato wata wani horarwa ne za a yi a cikin wannan watan wanda mu'minai ba a samu mutum ya zama mu'mini sai ya zama musulmi an taka martaba ta musulunci har an taka martaba ta imani domin me iya jurewa yayi azumi kuma irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da azumi irin yadda alqur'ani yake magana akan azumi to me iya jurewa yayi wannan azumi to sai mu'mini saboda in ana magana akan azumi ana magana ne akan wato dukkan nau'in abun da aka fassara azumi da shi kaga an ce as-sawm azumi zaka ga kamewa daga ci da sha kamewa daga duk abun da zai bata azumi sannan kuma kamewa daga maganganu idan ka duba alqur'ani ya fassara azumi da matsayin kamewa daga maganganu ma'ana idan wata ramadan ya shigo maganganun mutane dole ta kaita koda maganganun da suke masu kyau ne ma balle maganganuna wuce gona da iri maganganuna cin naman mutane maganganuna annamimanci maganganuna batsa maganganuna haka kawai wanda ba su da amfani wajibi ne mutane su kame daga wannan domin ana ninninka bala'in su wani baya bambance watan azumi da watan da ba na azumi ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi kamar da malaman suka tabbatar da matsayin hadisi cewa kar mutum ya sanya ranan azumin sa kamar ranan ci kwanakin watan Ramadan idigagun nan ba daidai suke da sauran kwanaki ba shi yasa ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun idan mutum ya wulga da watan Ramadan ya kamata martabar imanin sa hatta kai martabar takwa ma'ana yayi aikin da ya zama kamanne a cikin watan Ramadan abinda yake nuna ma alqur'ani ya fassara azumi da matsayin kamewa daga maganganu lokacin da aka haifi Annabi Isa alaihi salam Maryam ta haifi Annabi Isa alaihi salam da tazo da shi gurin mutanenta me tace tace inni nazartu lirrahmani sawman sai tace falan ukallima alyawma insiya kaga ma'anan sauman shine falan ukallima alyawma insiya sai ta fassara azumi da matsayin cewa ma'ana ba za ta yi magana da kowa ba shine ma'ana in an ce as-sawm ko as-siyam kamar yadda al-sigar al-qur'ani yake amfani da shi domin duk wani abun da ake magana in dai azumi ne to Allah bai taba amfani da wata kalma a cikin al-qur'ani ba sai as-siyam in kaga sawm ba yana nufin azumi wata Ramadan ba a cikin Al-Qur'ani a wasu gurare amma duk inda kaga siyam a cikin Al-Qur'ani kawai yana nufin azumi to amma ana iya amfani da kalmar sawm kuma ana nufin azumi amma ba ko ina ne sawm ya zama azumi ba amma ya zo da ma'anan sawm ya zo da matsayin azumi to ya kuma zo da matsayin kamewa daga magana wannan kuma yana iya fassaruwa a lugace ma'ana harshen larabci bai da matsayin cewa kamewa daga magana shi yasa azumin watan Ramadan ya hada da in kana so ka yi shi yadda alqur'ani ya tabbatar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar shine kamewa daga maganganu me yake nuna wannan hadisi har yanzu ya nuna idan wani ya maka ta'addanci ta hanyar magana ko ya nemi ku yi jayayya ka ce masa inni sa'imun ni fa mai azumi ne ma'ana ni fa yanzu ba mai yawan magana bane sai sai dai maganan alkhairi kuma sai maganan ta zama wajibi ko maganan da za ta zama maslaha ko tsakaninka da abokananka ko tsakaninka da ƴaƴanka ko tsakaninka da iyalanka ko tsakaninka da ƴan uwanka ko tsakaninka da duk wanda kake hulɗa da su magana tsakaninka da su wannan ba laifi bane ya halatta amma dukkan wasu maganganu na wuce gona da iri da wasu maganganu waɗanda suke a ba daidai ba to duk waɗannan Allah subhanahu wataala ya sanya wato dakatar da su shi yasa idan mutum ya zo wata Ramadan wajabta azumi da aka yi wa muminai to don su kai martaba ce ta taqiyyai malamai suna magana shin taqiyyi da mumini akwai bambanci kwarai haka malamai suka ce jumhurin malamai suka ce idan ka ce ma wani ya zama taqiyyun wasu malamai suna cewa wa idza bahasta ani taqiyyi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawluhu bi fi'alihi in kana so ka gane waye taqiyyi shine haƙiƙanin mutumin da duk abun da yake faɗa to zaka ga aikin sa yana tafiya daidai da abun da yake faɗa ba zai ce muku ku yi sallah shi kuma baya sallah ba zai ce muku ku yi gaskiya shi kuma baya gaskiya ba zai ce muku ku kiyaye amana shi kuma baya kiyaye amana ba zai ce muku ku cika alƙawari shi kuma baya cika alƙawari ba zai ce muku ku kar ku yi yaudara shi kuma yana yaudara ba wa idza bahasta ani taqiyyi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawluhu bi fi'alihi wannan ne wato ma'anan taqiyyi to shine malamai suka ce ashe taqiyyi yana da martaba ta sama da mumini wannan akan gane wannan martaba in an je lahira ana iya samun wannan martaba din a duniya amma bisa zato kyautata zato ga mutum yanzu mu zamu iya ganin wani cika wani insha Allah muna kyautata masa zaton kai wani kam ta yi don duk ya wuce mu a irin bin Allah da yake da biyayya ga Allah da son Allah da yawan ibada da kaza da kokari da jajircewa akan gaskiya da fadan gaskiya da aiki da gaskiya da rashin yaudara da rashin cin amana kai wani ya wuce mu muna kyautata zaton wani ta yi wannan muna iya yin haka a duniya bisa cewa kyautata zato amma a lahira ne zai bayyana zahiri eh wane taqi ne to shi yasa ma taqiyai suna da martaba ta sama akan mu'minai haƙiƙanin shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini la yadkhulul jannata illa mu'minun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hal adullukum idha ila shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum abuna afshu salama bainakum annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa mutane cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu shine gaban da nake so la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai fa kun zama masu imani in muna magana kan imani shi kadai to zaka ga matakin da ake takawa mutun ya zama mu'mini wallahi ba karami mataki bane ba ga kai mutun zai ce kansa mu'mini ba in haka zai fada ai larabawan kauye ba kauye ne yake cewa shi mumini ne qalatil arabu amanna me Allah ya ce musu kullum tu'min walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum sun zo suka ce amanna mu mumine ne Allah ya ce a ku dai ku ce aslamna mu musulmai ne walamma yadkhulul iman fi qulubikum a yau ba maganan iman mumine ba musulmai mu musulmai kowa zai iya cewa ni musulmi ne amma haƙiƙan musulmi a yau idan aka zuwa ta ce mu haƙiƙanin musulmai za mu sha kunya in ba sa'a kai ba sai dai wanda Allah ya kiyaye saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su waye musulmai al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi asalin musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harcinsa yanzu yau wani musulmi ne ya kame harcinsa yace ba ruwansa da cin mutuncin wani idan zaka kirga in ka samu musulmai 100 kace a tace wanda ba sa magana akan shagon wani ba sa magana akan gidan wani ba sa magana akan mutuncin wani babu hasada babu gaba babu kiyayya babu duk wannan in kace ka tace a cikin musulmai sai ka rasa wanda zaka dauko da yar in an samu za a samu kalila to kaga wannan musulmai ma kenan musuluncin ma kenan muna da matsala idan ka bi haƙiƙanin al-islam aka ce al-islam huwa al-istislamu lillah to ka zo ga martaba ta gaba imani me yasa Allah ya sokar a cikin al-qur'ani qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum to kunna imani bai shiga zuciyarku ba suwaye sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba kuma baro garin su suka yi suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bada kai amma tukunna Allah ya ce a ku saurara tukunna wanda bai bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ratsa shi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ratsa shi a zuciyarsa ta fito a gabbansa ta fito a harcinsa yayi furuci da ita kasuwancinsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomansa zamantakewan aurensa zamantakewan dukkan mu'amalolinsa a gurin aiki ne a ina in baka ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun fito ba tukunna akwai sauran aiki zamantakewa al'adu abu kaza al'adu duk gaba ɗaya an kaura cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala to shi yasa wannan imani tukunna to in an taka imanin har yanzu to sai ayi azumi domin Allah a cikin ayoyin da suke gaban waɗannan ko bayan waɗannan ayoyin Allah ya magana azumi da hukuncin azumi da wasu mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ma ya dakatar da su daga yin azumi duk ga sunan a cikin waɗannan ayoyi amma muna so mu fahimci cewa garabasan wannan watan shine martaba da muka samu daga Allah don a samu tashi daga martaba ta imani zuwa martaba ta takawa shine kuti ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani don sai kai imani kafin ka kwatanta yin azumi bayin azumi shine kamewa daga ci da sha ba da sauran duk abin da za su bata azumi ba shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-ta'ab da yawa daga cikin masu azumi ba abinda za su samu na ladan azumi sai yunwa kawai ba su da lada kaga ashe waye a cikin mu yanzu yake tunanin to yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan to ta ina ne zan yi azumi in samu lada a gurin Allah ya ayyuhal ladina saboda ba wanda yake yi azumi sai mumini don haka azumi muke yanzu koko yaudaran kanmu muke yi idan azumin ka yana cike da gulmace kame da hankali rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a azumi kan kai azumi daga safe baka ci ba har magariba mana tun daga ketuwan alfijir baka ci abinci ba har rana ta fadi baka ci ba amma ba lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunwa da mutun ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu za su tsaya wan dare kaga suna sallah su tashi su miƙe su karanta qur'ani su sunkuya su tashi su miƙe amma ba su da lada sai wahala ba su yi bacci ba ba su zauna sun nitsu ba ba su je sun yi kasuwancin su ba amma sun yi sallolin amma ba su da lada sai wahala me yasa saboda matsalolin da ake tattare da shi Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ku kai marhala ta takawa idan mutum ya shigo wata ramadan aka wulga da wata ramadan to sai kaga kawai shi da kansa ya canja tun a cikin wata ramadan ya kamata mutum ya zama ya canja maganganunka sun kare idan kai wata guda baka maganganu cikin abubuwa in ba yaddar Allah ba kai wata guda a haka ya kamata ka canja akai wata guda sai yawan karatun qur'ani akai wata guda sai yawan tasbihi akai wata guda sai yawan sadaka akai wata guda sai yawan fadan alkhairi akai wata guda sai karatu sai karantarwa kai ya kamata bayan wannan watan ya kamata mutum ya canja to amma tun a cikin watan tukunna wani annabi mancin sa a ramadan ya samu dama yake wani shedanar sa a ramadan ya samu dama yake wani sharrin sa a ramadan ya samu dama yake babu maganan alkhairi babu magana to wannan an samu matsala shi yasa zaka ga muna da jarrabawoyi muna da damuwoyi da yawa a cikin rayuwa saboda rashin lura da ayoyin alqur'ani kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Don haka mu dauka wata Ramadan abunda Allah ya fada ne, zamu yi azumi irin yadda Allah yace ayi bisa umarnin sa, bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin mu kai martaba ta takawa. Don kullum a cikin wata Ramadan zaka ringa kokari ne ka gani ka kai martaba ta takawa, yau da safe har zuwa rana ta fadi, akan ka zauna kana magana mutane gwanda kai bacci. In kai bacci kana hutawa ne, lokacin da kai bacci ka huta, in ka tashi nan gaba kuma zaka yi ibada mai yawa. So da babu bacci a jikinka zaka iya wasu abubuwa. In ko ba haka ba, ka je kai aikinka da ya shafe ka, kar ka tsaya kana bata lokaci. In ko ba haka ba, ka je kai sana'o'inka wanda suka zama na halal, ko ka je kai wasu abubuwa na taimakon bayin Allah, wannan shi yafi maka alkhairi. Kana tasbihi, kana hailala, wasu mutane za su ce su suna amfani ne da wasu lokaci wai don hutawa da samun raha. Hutawa da samun raha cikin haramun ba hutawa bane, domin yana kawo maka bala'i ne, sannan kuma sai na za a je ga marhalan takawa. Wakan mu sani cewa wata Ramadan yana so ya daga darajar mu ne daga level na imani, mana daga mataki na imani zuwa mataki na takawa, zuwa mataki na takawa. Lokacin sai mu yi kokari mu yi addu'o'i Allah ba mu dacewa, mu ga cewa mun yi wannan aikin yadda ya kamata, mun yi salloli, mun yi azumi, mun yi sadakoki, mun yi duk abin da zamu yi domin Allah kuma bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce ayyamun ma'dudat, wannan kwanaki na Ramadan din, kwanakin azumi da Allah ya wajabta muku, ayyamun ma'dudat kwanaki ne ididdigaggu. Idan ka auna a cikin shekara sama da kwana 300, amma sai Allah subhanahu wataala ya zabi iya kawai kwana 29 zuwa 30 ne kadai za a yi azumi. Kwana 29 zuwa 30 ne kadai za a yi azumi. Kuma idan aka yi wannan azumi na kwana na wata guda, an samu garabasa shekaru da yawa, za a samu garabasa shekaru da yawa, za a gina lahira, za a yi duk abin da baka tsammani. To ayyaman ma'dudat shi yasa sai Allah ya kirga su da wani irin siga na nuna karanci gare su, sai ayyaman ma'dudat ya kwanaki ne ididdigaggu, yan kirgaggun kwanaki, ba a ce ka wuce su ba, iya su ne kawai. To Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan kwanaki ko kwana 29 ko kwana 30. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata shine kwana 10 da kwana 10, yace inna ummatun ummiyun, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, mu mutane ne ummiyai, waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu, la nuhasib, ba ma hisabi, ba ma lissafi, ba ma komai. Don haka sai kwatanta abun a fili dalla dalla, sai ce wata shine haka, ma'ana kwana 10, ya sake haka kwana 10, a na ukun sai dunkule yatsa ɗaya, sai ya haka 9, ma'ana shine kwana 29 shine wata, shine ayyaman ma'dudat. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in humma alaikum, amma idan akai kwana 29 sai ba ku ga wata ba, ko don hazo humma alaikum kenan. In akwai ghiyam, in akwai hazo, ko akwai hadiri, ko akwai gajimare, ko wani abu makamancin haka ya hana a ga wata, to anan sai ayi kwana 29, ma'ana in akai kwana 29 kawai wata ai, idan ba a ga wata ba sai ayi kwana 30. Shine fa in humma alaikum, shine ayyaman ma'dudat, gaba ɗaya kwana 29 ne, ma'ana al-asl kwana 29 ne, idan aka samu dalili ne yake zama 30. Kafin an samu dalili kwana 30, kaga shi ayyaman ne ma'dudat. To Allah subhanahu wataala ya ididdige kwanaki Ramadan kawai ayyaman ma'dudat, kwanaki ididdigaggu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a sunnarsa sune kwana 29. In kuma dalili yayi ba a ga wata ba bayan an yi azumi 29, to shikenan sai a cika azumi 30, bayan 30 kuma shikenan kawai sai idi an shiga ɗaya ga Shawwal kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda ya kasance a cikin ku mariban bashi da lafiya, aw ala safarin ko ya kasance a bisa tafiya, to fa iddatun min ayamin ukhra, to sai irga wasu kwanaki daban. Wannan akwai bayanai akan waye marib, saboda ana samun rudani, mutane suka yi tambayoyi cewa wane su ya rasu za su biya masa azumi, wane yayi rashin lafiya, ko kuma wane dama marar lafiya ne, wane irin nau'in rashin lafiya ne, kuma sannan yaya abun yake. Saboda haka wannan za a yi bayani insha Allah ta'ala gurgurdan yadda malamai suka bayyana. Sannan aw ala safarin shi ma matafiyi da Allah subhanahu wataala ya bashi ruksa sauki cewa su ya sha azumi kwanakin tafiyarsa, da kuma wanda zai sha azumi kwanakin rashin lafiyansa, sannan ya biya ayyamin ukhar a wasu kwanaki daban wanda ba na Ramadan ba. Duka wannan Allah subhanahu wataala ya musu sauki. Akwai an karin bayani insha Allah ta'ala wadda a yanzu lokaci ya riga ya kawo kai, don haka insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu shiga wannan aya da dukkan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kansu da kuma ɗauke musu azumi, waɗanda an ɗauke musu azumi dindindin daga lokacin da yanayin su ya kai ga haka har su bar duniya, Allah ya yafe musu yin azumi. Akwai irin waɗannan kamar yadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar, ko wanda ciyarwa za su yi, akwai waɗanda a za su sha azumi ne na wani lokaci kuma su biya bayan azumi, akwai duk yanayin wannan bayanai insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga gurin, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala za mu dakata a nan, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki a wannan bala'i da ake ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan bala'i na annoba da ta shigo, kuma muna kara tunatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan tunatarwa ya isa a yi amfani da ruwan zamzam ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wannan ciwo, musamman Saudi Arabian government in za ta yi producing more and more zamzam, sannan kuma a yi amfani da shi wajen isar da shi ga har ƙasashe na ƙetare daga Saudiya, insha Allah ta'ala zai amfana. Saboda an ce an kasa gane magani ana ta mutuwa, to ga magani na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa, ayi a gani da izinin Allah za a ga ikon Allah. Allah subhanahu wataala hannunsa waraka take, Allah ya samu gane. So muna fatan Allah ya kawo mana sauki, gwamnatocin mu Allah ya taimake su akan ayyukan alkhairi yadda suke ta kokari akan wannan al'amari, muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki, Allah kuma subhanahu wataala ya taimake mu masu amfani da wannan dama, kuma su cutar da bayin Allah, Allah ya sa su gane. In ba masu ganewa bane, Allah ya mana maganin su. Masu amfani da wannan dama su ci dukiyar haram, Allah ya sa su gane. Ko su yi amfani da wannan dama su kwashi wata dukiya wacce ake so a yi amfani da ita wajen taimakawa marasa lafiya ko taimakawa talakawa, duk wanda yake da tunanin kwashi wata dukiya, Allah ya sa ya gane. In ba mai ganewa bane, Allah ya dirkake shi, ya kawar da shi, kuma ya hana shi amfanuwa da wannan dukiya. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ya dauke mana wannan bala'i, Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu, musamman ga wannan jaha ta mu ta Gombe da sauran garuruwan musulmai. Shugabannin mu a wannan jaha ta mu ta Gombe, Allah ya taimake mu, ya taimake su, Allah ya tabbatar da mu a bisa daidai, Allah ya hada mu da dukkan alkhairan wannan wata na Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Allah ghafarta wa iyaye mu da kakannin mu, ya shirya da mu da zuriyar mu da iyalan mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.